akalla mutane shidda ne suka mutu a sakamakon wasu hare-haren da ‘yan bindiga suka kai a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Hare-haren dai da ‘yan fashin dajin suka kai a ƙaramar hukumar Mariga ya yi sanadiyar jikkata mutane da dama da kuma yin garkuwa da wasu mutanen, sannan da fasa shagunan jama’a da kuma ƙona gidajen mutane a garuruwan Gulbin Boka da Ragada da kuma garin kasuwar Garba, kamar yadda wani tsohon ɗan majalisar dokokin jihar Niger ɗan asalin yankin Honorable Usman Musa kasuwar Garba ya yi ƙarin bayani.
Gida-gida sun kashe yara guda biyu, sun kashe Gulbin Boka sun kwashi mutane, sun je kasuwar Garba sun kashe mana yara hudu matasa. A yau din nan da nake magana da kai sun shiga can gundumar Gulbin Bokan kuma wani ƙauye da ake cewa Ragada gida-gida su ce.
Kana magana yanzu kenan wajen mutum shida kenan kalin safa an kashe.
Faranda.
Na'am, to yanzu me kuke so a yi a Marigan yanzu?
Ni yanzu babban abin da ke damuwa da ni shine mu ma saman ma ba a san ma sun wahala ba. Lahi da zai lahi lahi illa huwa wallahi tallahi. A Marigan local government yanzu magana nake gaya maka in ka daga kwatan koro zisu ina kenan. Gari hudu to suka rage kasal daga kwatan koro gari sai Mangwaro sai kasuwan Garba sai Wamba bayan nan ba inda jama'a suke.
To kokarin samun karin haske daga rundunar ‘yan sandan jihar Niger akan wannan sabon hari ya ci tura. To amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin kuma ta ce tana kokarin shawo kan wannan matsala, inji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matale.
Gwamnatin tana daukar matakan da ya kamata, amma ba mu so mu yi dogon bayani saboda har yanzu suna nan cikin riga. Za mu bari sai mun ga abin da ya gabata zuwa gobe.
Bayanai na nuna har akwai rasa rayuka kusan mutum biyar.
Yasa yace ba mu da cikakken bayani tun da ke kasan jama'an tsaro yanzu kowa yana kokarin ya ga menene matakan da aka dauka tun da har yanzu suna cikin mariga din daukar ganin ba.
Tun bayan da gwamnatin Najeriya ta ayyana cewa sojojin Najeriya za su aukawa ‘yan ta’addan dajin da ke cin karensu ba babbaka a jihar Niger a cikin watan Janairun da ya gabata, ‘yan bindigar suka ƙara zafafa hare-haren nasu a sassa daban-daban na jihar Niger, al’amarin da ke jefa al’umma cikin wani yanayi na tashin hankali da kuma yin gudun hijira domin neman tsira da rayukansu. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.